don't really like that. But can't you tell a liar when he's lying to you? That's not something that I'd ever try to do to you. I know we had a long history, but tell you something, sometimes I just wanna sing like
da 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 da.
I can see it in your eyes when you look at me. You look like someone who just walked out of a movie theater. The lights were lowered and you saw something you don't want to think about. So you're leaning close and you whispered it to me. You said, baby, baby, sometimes I just want to sing like
that. Da 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 da. Da 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 da